addu'a ta 195. An ibn Umar radiyallahu anhuma qala kana ya'uddu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlis al wahid. Abdullahi ibn Umar yace yana irgawa annabi, ma'ana yin annabi ya zauna a wuri yana irga abubuwan da yake fada, yana yin wato istighfari istighfari gata nan sau 100 dan wurin zama kurin fa kafin a tashi, kafin a tashi sai ya irga annabi ya istighfari sau sama da 100. Kuma ba wai zama ake zaman shiru ba, a'a magana ake, ana magana da ya numfasa sai ya ce astaghfirullah tubu ilayhi 100 marra min qabli an yaqum, kafin ya tashi yana cewa rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. Rabbi ighfirli wa tub alayya, ya Allah ka gafarta mun ka yafe mun.